Rundunar sojojin saman Najeriya tace lokacin da mayakan Boko Haram suka shiga garin Baga da misalin karfe 7:15 na yammacin wannan rana ta tura wani jirginta na leken asiri wato ISR da makarin wasu jiragen yaki da suke tuntubar dakarun kasa kuma sun afkawa dandazon mayakan na Boko Haram yayin kuma dakarun wasu jiragen yakin suke ta auna wasu mayakan na Boko Haram a wajen garin Baga inda suka karkashe su baki daya Dundunar sojojin saman Najeriya kamar yadda kakakinta Air Commander Ibi Kulle Daramola ya bayyana yace jiragen yakin kazalika sun kuma marawa sojojin kasa da na ruwa a garin Doron Baga yayin da mayakan na Boko Haram suka kai musu wani farmaki a shekarun jiya inda aka tura jiragen yaki guda 6 jiragen yakin sun hango jerin gwanan motocin mayakan na Boko Haram dauke da manyan makamai a kudancin garin Baga inda jirgin yaki samfurin Alpha Jet ya afka musu inda ya kone su kurmus da su da makaman da motocin baki daya sojojin saman sun dauki komandojin sojojin kasa da na ruwa inda aka yi farmakin tare da su dundunar sojojin saman Najeriya tace ta tayar da jiragen ta na yaki so 21 inda aka yi farmaki so 20 cikin awa 39 a kwanaki 2 a garin na Baga Wing Commander Musa Isa Salmano wani masanin tsaro ne
eto idan ka duba wannan makamai da ake amfani da shi ko kuma jiragen sama na leken asiri da sauransu abin da zaka duba shine cewa shin kasan nan menene girman kasan na biyu kuma a ina ne ake amfani da wannan jirage ana kuma amfani da su a wuraren zamfara da sauran wurare muna da wannan abun amma shine cewa ana buƙatan kari babu yadda za a yi abin da ake cewa platforms ba su iya yawa cikin shi karanci a yanzu gaskiya shine cewa suna da karanci kuma idan da za a iya samu kari da zai yi shi ma kowa amfani ba za a iya samu lokacin da a samu dan tazaran da aka dauke hankali daga wuri kaza aka maida shi wani wuri sai ga an samu irin wannan gurbin da har za su iya fitarwa ba tare da an gan su ba amma kaga da aka maida hankali can wurin nan da nan effort din suka samu wannan suka tarwatsa abin da har ya kawo ga inda muke
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Dauna lafiya alwa da ta sanabiya da malau lafiya shi ne shugaba